أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa musulmi masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yaɗa labarai ta Sunna TV, EKS ko IKS Islam Kitabu Sunna ala fahmi salafi salih, muna muku gaisuwa ta addinin musulunci, sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi mai takin haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi wanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna. Wannan shine zamanmu ko majalisinmu ko darasinmu na 202 kenan. Muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu. Littafi na farko littafin Daf'u Ihamil Ittirab an ayatil kitab na Al-Sheikh Al-Allamatul Qur'ani Muhammad Al-Amin Al-Shaqiqi rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin. Littafi na biyu kuma littafin As'ilatul Qur'an Al-Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin. To kafin mu tashi akan ayar da zamu tashi akan ta, wato a mas'ala kenan ta, wato kenan 872 wato da biyu kenan a cikin littafin As'ilatul Qur'an Al-Majid, tunda ita ce dukkan littafin sun kawo ayoyin guda biyu. To kenan duk wanda mun ka dauka ne zamu fara ne da shi. Mas'alar da mun kai bayani kanta ta 871 wadda an kai zancen zihari, ma'ana anti alayyaka zahri ummi, kamar yadda ya kawo akwai bayanai na fiqhu. Mutum ne ya ce matashi, ma'ana ta haramta gare shi kamar yadda ban mahaifiyar shi ya haramta gare shi, kenan kinaya ce akan wato jima'i. To shine malamai sun tattauna kan wannan mas'ala, shin ana kiyasin wata gaba akan ta, kamar shi ce misali sashen mahaifiyarsa ko kuma gashin mahaifiyarsa, kenan mutum ya ce matarsa gashin ki kamar gashin mahaifiyarsa, ko ko rabin jikin ki kamar ya haramta gare ni kamar da rabin jikin mahaifiyar ta haramta gare ni. Akwai bayanai cikin al-masail al-furu'iyya da malamai suke kawo ba. To amma dai abinda dai an kafi hankalta ma nan na farko shine an hankalta ma in yace anti alayyaka zahri ummi, shi zihari qur'ani ya faɗe shi. To amma misali idan ya faɗi al'aura, ya ce al'aurar matar shi ta haramta gare shi kamar da al'aurar mahaifiyar shi ta haramta gare shi, kaganan ba abin ya fito a fili. To amma yanzu misali in ya ce rabin jikinta, to kuma rabin jiki akwai rabin al'aura tare da shi, to nan ba sai ta haramta gare shi. Amma idan misali ya ce gashinta ya haramta gare shi kamar da gashin mahaifiyar shi ya haramta gare shi, to nan kaga wasu na ganin babu zihari nan, tunda gashin mahaifiya mutum ya halatta ga gashin mahaifiyarsa, kuma ya halatta mutum ya taɓa gashin mahaifiyarsa ba da fuskar shawa ba. Na fata an ba ta fuskar shawa ba. To wannan dai akwai maganganu da dama, shi yasa na kawo wannan mas'ala, saboda wato fage ne da bincike abin nan. Sannan kuma idan misali mutum ya ce ma matar shi banta kamar ban mahaifiyar shi, to idan yana kamar misali ta juya ne, misali ya ga kamar kirar jikin ya ce banta kamar ban mahaifiyar shi, idan ba da niyyar zihari ya yi ba, wannan kamar kamancece ne, yani nan wadansu malamai suna ganin ba yana nufin ba kamar yadda ta haramta gare shi, kamar sura ta jiki ne yake son ya ce, wadansu malamai sun tafi cewa nan babu zihari. To don haka dai ya kamata ɗalibin ilimi ya hankalta ma wannan. Akwai dai bincike kwarai da gaske a koma cikin littafai na fiqhu da abin nan fiqhu al-furu', ɗalibin ilimi zai ga littafan furu'a kenan, inji malaman zauri huru'a, zai ganin bayanai kwarai da gaske akan karkashin wannan mas'ala, wallahu ta'ala a'lam. To mas'alar da zamu tashi akan ta mas'ala ce ta wato 872 a cikin littafin As'ilatul Qur'an al-Majid. Malam yace fa in qila, idan anka ce kaifa qala Allah ta'ala, ya akai Allah ce wa azwajuhu ummahatuhum, inda Allah ce annabiyyu awla bil mu'minin, annabi shi yafi cancanta da mu'mine ga kawunan su, wa azwajuhu ummahatuhum, matansa kuma iyayensu ne, ja'ala azwajan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, Allah ya sanya matan manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, bi manzilati ummahatil mu'minin, wato a matsayin iyaye ne na mu'minai, hukuman ta fuska hukumci, ay fil hurmati, a wajen haramci, wal ihtiram, da kuma girmamawa. Yadda mutum ya haramta ya auri mahaifiyarsa, haka ne ya haramta ya auri matan manzo sallallahu alaihi wa sallam. Shi yasa Allah ce wala an tankihu azwajahu, min ba'dihi abada, sai dai an yi sabani kan wannan mata wadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aura, wato almusta'iza kinan wadda tanne mai tsari wadda ya rabu da ita, shin ita ya halatta a aureta ko ku bai halatta ba? Wadansu malamai sun ce ita ba ta shiga cikin wannan hukunci. Mai so ya koma cikin littafai zai ga wannan bayani cikin ayatul ahkam a cikin suratu wato abin nan al-ahzab ayatul ahkam daban-daban na malamai, mutum zai ganin wannan bayani. To su dai matan nan fil hurmati wajjan haramci wal ihtirami da girmamawa matan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a haka suke suna wannan matsayi. Wa ma ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam bi manzilati abihim, amma kuma Allah bai sanya shi manzo ba matsayin uba. Hatta qala ta'ala, ha Allah ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba mahaifi bane uba ne daga ɗaya daga cikin mazajenku. Suratul ahzab ayata wato 40. Ga kiyasi kuma in an ce matan mutun tana matsayin mahaifiya, to ai kuma shi kuma yana matsayin mahaifi. Yace to qulna, za mu ce arada Allahu bi qawlihi tabaraka wa ta'ala, abinda Allah yake nufi da fadarsa, Allah tabaraka wa ta'ala kina wanda albarkatunsa sun yawaita kuma ya daukaka, wa azwajuhu ummahatuhum, mahaifan wato matan manzo sallallahu alaihi wa sallam suna matsayin iyayensu. An gane ko? Suratul ahzab ayata 6, anna ummatahu, cewa su al'umman manzo sallallahu alaihi wa sallam, yad'una azwajahu bi ashrafil asma, su kira matan shi da mafi darajar sunaye, wa ashrafu asma'in nisa, mafi darajar sunan mata, al'ummu uwa, wa ashrafu asma'in nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, mafi darajar sunan manzo sallallahu alaihi wa sallam, rasulullahi, manzo lal abu ba uba ba. Kinan shi ita mace yan an ci mata mahaifiya ko uwa, shine babban abin da za a bata na girma. Amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in an ce mishi matsayin baba, amma akwai abin da ya fi shi a ce mishi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, shi yasa shi sai ba a kawo nashi ba. Wannan ɗaya ne daga cikin rungulun da malamai suka faɗa. Athani, na biyu, annahu ta'ala, shi manzo Allah sallallahu, shi Allah subhanahu wa ta'ala, ja'ala ummahatil mu'minin, ja'alahunna, ya sanya su ummahatil mu'minin, iyaye ne ga mu'minai, tahriman lahunna, dan ya haramta su, ijlalan, don girmamawa wa ta'ziman lahu sallallahu alaihi wa sallam, da kuma wato girmama shi kenan, kara masa daraja, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Kai la yatma ahadun fi nikahihinna ba'dahu, dan kan wani ya sa tsammanin zai iya auren su bayan manzo sallallahu alaihi wa sallam. Aya ma ta yi bayanin wannan, wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Falau ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam aban lil mu'minin, da ya sanya manzo uba ne ga mu'minai, lakana aban lil mu'minati aidan, da ya zamanto uba ne ga mu'minai mata. Falam yaj'al lahu nikahan raka'atin, falam yaj'al lahu, to wannan kenan ba zai sanya mishi ba nikahan ra'atin min al-mu'minati, aure ta mace mu'mina. To me in ya zamanto uba yadda uba yake ga ƴaƴansa haka ne, to kenan su ma matan sai su haramta gare shi. Bal yahrumna alaihi, sai su haramta gare shi. Wa zalika yunafi ijlalahu wa ta'zimahu, wannan zai yunafi, zai ci karo da ijlalahu wato girmama shi, wa ta'zimahu, da ɗaukaka darajarsa. Wa qad ja'alahu a'zama min al-abi, kuma Allah ya sanya shi mafi girma daga uba, fil qurbi, a wajen kusanci, wal hurmati, da kuma daraja. Bi qawlihi ta'ala, inda Allah ya ce annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim, annabi shine mafi cancanta ga mu'minai da kawunansu. Nan da aka ce mu'minai kenan ya shafi maza da mata, dan kawuni bai ji an ce annabi awla bil mu'minina wal mu'minati ba, a'a nan taglibi ne aka yi. Idan aka kawo maza ko ba ka mata ba, in hukuncin ya shafe su sun shiga ciki, kamar yadda mun sha faɗa ka'ida ce usuliya, kuma malamai sun yi bayani kan wannan, ya zo a cikin suratu Yusuf, inda anka ce yusufu a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti min al khati'in, ba ce innaki kunti min al khati'ati ba, ga mai jin larabci. Suratul ahzab aya ta 6, inda anka ce annabi awla bil mu'minina min anfusihim. Faja'ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, sai Allah ya sanya manzo Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, aqraba ilaihim min anfusihim, shi an mafi kusanci daga kawunansu, balantana a zancen iyaye. Wa kathirun min al-aba'i, da yawa daga cikin iyaye, yatabarra'u min ibnihi, yana barra daga ɗansa, wa yatabarra'u minhu ibnuhu aidan, da ma shi ma yana barra daga mahaifinsa. Wa laysa ahadun yatabarra'u min nafsihi, ba yanda za a yi mutum ya barra daga kansa. A nan duniya ɗan adam ba zai barra daga kansa ba, amma kiyama ɗan adam zai barra daga kansa, ya fatan ya mutu ya ma huta da wannan rayuwa. Ina ba ta an fahimce ni, wallahu ta'ala a'lam. To wannan shi ne abinda wato malan ya kawo a ƙarƙashin wato wannan mas'ala din. To amma kafin mu wuce, wani lokaci idan mas'ala tana ta bijiro da wasu mas'aloli, akwai wasu mas'aloli a ƙarƙashinta, muna iya ɗan ƙara su. Idan muka duba wannan aya ta ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum, da malan ya kawo a cikin wannan bayani da ya kawo, walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin ina fata an fahimce ni, wato Imam Asim ya karanta wa Khataman Nabiyyin, shi kuma Imam Nafi' ya karanta Khatima da Saura, sai dai shi Nafi' ya karanta Khatiman Nabiyina, yayi wato Al-Hamza, sauran kuma sun karanta Khatiman Nabiyyin. Ina fata an fahimce ni. To kenan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba uba bane daga ɗaya daga cikin mazajen ku. To wannan idan muka duba sai zaman to akwai mas'aloli karkashin wannan aya. Na farko an ce shi ba uba bane daga cikin mazaje, alhali ko yana da ƴaƴa maza, domin yana da Al-Qasim, sannan yana da Ibrahim, to kuma dan mazaje ne kuma na musulmi ne, tunda an ce mir rijalikum, ai cikin musulmi suke. To me yasa aka kawo wannan? Sai a ce a nan ana zancan ne ba wato uba bane daga cikin rijalikum ba waɗanda ya haifa ba, domin su waɗannan ba ana magana ne kansu bane, ana magana ne akan qadiya ta Zaid, an gane ko, wanda shi kadai ne sahabin da sunan shi zuwa cikin Al-Qur'ani Zaidu kenan. Kuma wannan miza ba ta nuna ya fi sauran sahabbai, domin al-miza la tadullu ala al-afdaliyya, kamar yadda mun kai bayani, ba ya fi Abubakar da Umar da Uthman da Ali bin sunan sa yazo wato a cikin Al-Qur'ani, amma dai shi kadai ne sahabin da sunan sa yazo a cikin Al-Qur'ani. To nan ana bancin rijalikum ba ƴaƴan shi da ya haifa ba, waɗanda su an riga an san shi ne ya haife su, ba su ake magana akan su ba, amma waɗanda sun ka zaman to na tabanni, misali wanda ya rika kamar Zaid bin Harisa, wanda ana kiran shi Zaid bin Muhammad, da sauran sahabbai, to shi ba baban su bane, wanda shi ne abin da ake so a ce. Yana da kyau ɗalibi ilimi ya fahimci wannan, dan kawai ne sa tsammanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai taɓa haifar ƴaƴa maza ba, har yanzu ya ƙaryatar da wato hadisai da sauran bayanan da suka yi bayani kan wannan. Wannan na farko kenan. Na biyu kuma wato da yace ma kana Muhammadun aba ahad min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin, qira'at Asim ko wa khatima, saura sun karanta khatima, duk da yake shi Nafi ya karanta khatiman nabiyyi. To anan sai an kace khatam, in an ce khatam an gane ko, shine kamar cika mako annabawa. Kuma an ce khatim an gane ko, ismul fa'il ne khatama, khatim fa'il shine yake cika mako annabawa. Ina fata an fahimce ni. To wannan yake nuna cewa da kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la nabiyya ba'di, ba a samun annabi bayana, bai wace ra rasula ba, domin shi manzo wanda zai iya zuwa ne da shari'a sabuwa, a'a hatta ma da wani wanzo wanda za a ce ya aiki da wato wani annabi wanda za a ce ya aiki da shari'a wani manzo, sai ce la nabiyya, dan ma kada wani yazo ce a shi ba manzo bane amma annabi ne zai aiki da shari'a, sai aka ce a babu wani annabi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wani daga cikin mu'jiza ta manzo sallallahu alaihi wa sallam. To amma daga baya sai aka samu suna kirkirowa, dama akwai hadisin da ya nuna cewa za a samu mutum 70, ko hadisai marasa nuna cewa za a samu mutum 70 wanda za su iddi'a'in annabta. Malamai suke cewa ana nufin mutane ne masu yawa, ba wai ana nufin ba, wato kuma da yace mutum bai ce sai namiji ba, a'a hadda mata an samu idan su suja'a da sun kai iddi'a'in annabta, su musailamatul kadhab, zabura ya ce shi annabi ne, ita ma suja'a ta ce ba annabi ya ce, karshe kuma sai shi musailama ya mata wayo ya aure ta, ya hada rundunarsa da rundunar shi, wato annabi ya aure ba annabi ya, suka yi ta wato irin batancin su a cikin duniya. To ala ayyati hal, anan wannan malamai sun yi sabani kan shin mutum 70 yake rufi a iya wani zamani, koko mutum 70 misali ma'ana yana nufin adadi mai yawa, kamar inda Allah yake in tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfir Allah lahum, ba ana nufin ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi fiye da 70, a ana nufin koda yayi adadi mai yawa, kidan nan yana nufin za a samu mutane da dama waɗanda su iddi'a'in annabta, don kawai zai ce to mutum 70 ai mutanen da aka samu sun kai iddi'a'in annabta suna da yawa, kina hadisin ya zama to ƙarya, a ba irin wannan bane, ko Qur'ani ya ce in tastaghfir lahum 70 maratan, in ka nemi musu gafara su 70, to a ba ana nufin in yayi 70 da ɗaya ko 72 ko 1000 Allah zai gafarta musu, domin su kafirai ne Allah ba zai gafarta musu ba. Ina fata an fahimce ni. Ya kamata mu fahimci wannan. To kaga an samu yanzu waɗansu ce ai akwai annabi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, har su kirkiro wata aqida, wai akwai annabi wanda zai bayyana wanda ake kira Mirza Ghulam Ahmad, wanda suke suna iddi'ayin su ɗan Ahmadiyya ne, sai su ce ai Allah ya ce wai akwai wani mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad, ana bushara da wani annabi wanda zai zo bayan shi Ahmad ake kiransa. Kaga sai cire Muhammad kin, saboda yana ganin wannan in ya bayyana za a iya ƙaryata shi da gaugawa, amma Ahmad alhali annabi Isa ne ce mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad, sai suka ce Muhammad daban Ahmad daban, alhali ko sunansa ne duka nashi ne, to sai suka ce to shi Ahmad kin ya bayyana ya zama annabi, wanda aqida ce wanda ta samo asali a kasar India, yanzu kuma tana da manyan barakis a kasar Ingila, wanda dama su duk abinda zai ruguza musulunci suna son shi, wanda aqida ta taimaka ma turawan Ingila lokacin da za su mamaye kasar India, lokacin da suka haramta jihadi suka ce kawai Allah ne ya kaddara kan wani yake su a yadda da irin wannan aqidar tasu wanda zaka ga kowa ne mutum tana yi wa ma ana gidan wanda mutum ma ya samu tukin hankali ne amma karshe sai aka dauki wannan aqida ai Allah ne ya turo su kawai a yadda da su sai Ingila ta samu saukin mamaye kasar wato India kuma wannan aqidar yanzu tana da manyan manyan marakis shi yasa turawa yanzu suna taimaka ma manyan manyan wato duk aqidu na da da na yanzu sababbi waɗanda da sunan musulunci na farko dai waɗanda da sunan kafirci ne sun san a kasashen musulmi ba su samun cin nasara amma za su taimaka musu sannan kuma waɗanda suke da sunan musulunci amma za su rugusu musulunci suna taimaka musu shi yasa za ku ga an yi musu manyan manyan marakis santa santa ko santar santar a kasashen turawa ana ba su makudan kuɗaɗe suna tallata irin waɗannan aqidu wani ya san cewa aqidun ba da gaskiya bane yana akan su wani kuma bai sani ba amma za a nuna mishi abin da yake shine zahiri kafin a bijiro mishi da abin da yake banda to da haka wannan aya wa khatiman nabiyyin ko khataman nabiyyin ta nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine cikakken annabawa amma sai su yi tawili su ce nan khatam wai ana nufin zoben annabawa kawace ta annabawa dan haka akwai wani annabi wanda zai zo bayan shi dan haka yana da kyau ai hattara da irin waɗannan aqidu kwarai da gaske a karanta su ka karanta al-mawsu al-muyassara wato fil adyani wal madhahibi abinnan fil adyani wal madhahibi والأحزاب المعاصرة ينرى كم قلبي إلي يكرن تونا كوكما الفرق واتو بين الفرق نإمام البغدادي كو الملل والنحل نإمام الشهرستاني كوكما واتو أبنا الفرق والعديان نا عبد القادر شيبة الحمد نصور اللي تتفند على بيسو كيدن بياني كإن وأنا أكيدو Allah kai mu da tsari to wannan kenan sannan kuma abinda zamu kara nan wajen ba kana Muhammadun aba ahadin bir rijalikum walakin rasulullah kadiba cikin tafsiri na nuzamud durar fi tanasubil ayati wasuwar na imamul biqa'i ya ka bayani mai kyau a karkashin wannan aya kuma ma zaka iya wato karawa da sauran tafsirai wannan na baka misalin wani tafsiri ne wanda ya yi bayani mai kyau kuma kana iya kara da sauran tafsirai nan da anka kore cewa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah to sai shi manzon Allah ne an cire wannan kamar kasancewar shi ya haife mu to amma kuma sai aka bashi manzila da take mafi girma shine ta rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ina ganin yan uwa wannan shi dai ne abin da ya kamata wato mu ƙara a ƙarƙashin wato wannan mas'ala wallahu ta'ala a'lam to kafin mu je mas'ala ta gaba zamu dawo ne cikin littafin daf'i hamil al-ittirab an ayati al-kitab shima a karkashin wannan aya ya kawo wata mas'ala a mas'ala ta 145 a cikin littafin daf'i hamil al-ittirab an ayati al-kitab malam yace qauluhu ta'ala fa qala Allah subhanahu wa ta'ala wa azwajuhu ummahatuhum ma tam manzo sallallahu alaihi wa sallam iyayen mu'minaini shi yasa ake ba da labarin wannan shi'a da aka kawo matar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa wato Aisha ummul mu'minin sai ce shi ba Aisha ba mahaifiyarsa bace da aka bata labari sai ce eh gaskiya ne domin su an ce ma iyayen mu'minai ne shi ko bai yi imani ba to don haka ita ba mahaifiyarsa bace to wannan kissa ce da aka bada bayanin ta malam yace hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai daraja tadullu tana nunawa bi dilalatil iltizam da dilalatil iltizami in an ce dilalatil iltizam shine abin da bai yiwa ya kasance sai wani ya kasance tare da shi yanzu misali da Allah yace ayi sallah aqimus salata bi dilalatil iltizam zaka fahimci cewa da yin tsarki da yin arwalla da kuma zuwa wurin da zaka yi sallah ko masallaci ko kuma in babu masallaci a wurin da zaka yi sallah da tattara duk abin da zai baka dama kai sallah bi dilalatil iltizam zaka fahimce shi domin bai yiwa kai sallah sai ka kai ga waɗannan ba a yin sallah ba a yi arwalla ba ba a yin sallah misali in akwai arwalla ba sai an yi ba amma dole ne sai ya zamanto akwai arwalla idan kawai ce a to ina da arwalla ba sai na sake ba za ba a yin sallah sai an fuskanci alƙibla ba ana duk wannan bi dilalatil iltizam wato sai sun shigo ciki dilala ne guda uku dilalatul mutabaqa dilalatul tadammun dilalatul iltizam ka karance su a cikin usulul fiqh da usulu wato at-tafsir ina fata an fahimce ni akwai kuma anwa'ud dalala kana karanta shi cikin usulul fiqh al-lafziyya wa ghayr al-lafziyya da ad-dilala wato adatan da aqlan kuma da lafzan dalibi ilmi da kyau ya fahimci wato wannan ka karanta wani littafi manhajul istinbat na Fahad bin Mubarak zaka ga wato anwa'ud dalalat da kuma sauran littafai na usulul fiqh wato da usulul tafsir wanda sun kai bayani akan ad-dalala ko ad-dilala ko ad-dulala duk ana cewa kuma ma'anar duka ɗaya ne wannan musallas lughawi muttahidul ma'ana ake kiran shi kalmar da wasalin ta zai canza amma ma'ana ba ta canza ba ad-dalala ad-dilala ad-dulala to malam yace tadullu bi dilalati al-iltizam wannan aya tana nunawa da dilala ta iltizami ala annahu sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi abul lahum ubani ga mu'minnai tunda an ce matansa iyaye ne li'anna ummata azwajihi mal yati domin kasancewar matansa iyaye ne ga mu'minai lahum gare su su mu'minai tastalzimu ubuwatahu sallallahu alaihi wasallam ya lazinci cewa dole kenan shi ma ai matsayin mahaifi yake malin yace to wa hadal madlul alaihi wannan abinda wato al madlul alaihi wanda anka samu ma'ana akan sa abinda wato dalili yayi nuni akan shi bi dilalati lil iltizam da dilala ma'ana ta iltizami ta kasancewa yana tare da abu musarrahun bihi fi qira'ati ubay ibn ka'b radiyallahu anhu ya zo an fade shi qarar a cikin qira'ati ubay ibn ka'b duk da ke ba qira'ati mutawatira ba shadda ce li'annahu yaqra'uha domin shi yana karantawa wa azwajuhu ummahatuhum matan manzo sallallahu alaihi wa sallam ummahatuhum iyayen su ne wa huwa abul lahum shi uba ne gare su wa hadhihi alqira'a mali yace wannan qira'a marwiyatun aidan arwayto ta ibn abbas daga ibn abbas radiyallahu anhu wa qad ja'at ayatun ukhra ayoyi kuma sun zo daban wad ja'at ayatun ukhra wata aya ta zo daban tusarrihu bi khilaf hadha almadlul alayhi tana bayyana sabanin wannan abin da an ka fahimta na ma'ana wanda aya ta yi nuni zuwa gare shi bi dilalati iltizam wanda ta nuna shi ta dilala da iltizami bata fade shi qarara ba tunda an ce su iyayen mu'minne ne to tabbas kuma shi ma abin da za a fahimta shi ma ubani to amma wannan qira'a shadda kuma ta zo ta yi bayanin wannan amma an samu ayat da ta saba ma wannan ma'anar da anka fahimta da wannan kuma qira'a shadda wal qira'atu shadda mar yace to wal qira'atu shadda kenan bi khilafi hadha al madlul alayhi bi dilalati al iltizam wal qira'atu shadda da kuma abinda qira'a shadda ta Ubay ibn Ka'b tabayyana qarara wa hiya qawluhu ta'ala ita ce faqara Allah subhanahu wa ta'ala ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai zama to ubani da daya daga cikin mazaje ba daga rire daga mazaje mazajanku al aya suratul ahzab aya ta 40 malam yace to wal jawab amsa zahirun abu ne da yake zahiri wa huwa shine annal ubuwatal musbata ubuwa kasancewa uba wanda an ka tabbatar mishi wato diniya ta addini ce an gane ko wal ubuwal manfiya ita ko ubuwa wanda aka kore mishi qiniya ta tsako ne ko lata ma'ana ta sashen jiki domin dan adam an halicce shi ne daga qin shine wato kasa mu yanzu ai daga annabi adam ana cewa Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhan nasu in kuntum fi raybin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turab ya ku mutane in kun kasance daga shakka game da tashi alkiyama mun halicce ku daga kasa ai ma'ana mun halicci baban ku annabi adam alaihi wa ala nabiyyina afdalus salatu wa atammut taslim tunai an ce qiniya ana nufin tatsatsu an gane ko qiniya ko sulbiya ta tsatsu amma sai malai ce qiniya yayi amfani ne da wannan usulubi to dan haka da an ka ci cikin waccan qira'a wa huwa abu lahum qira'a shadda ta ubayyi ko ko abinda zamu fahimta da aka ce matansa iyaye ne to wannan an tabbata mishi ne da ubuwa diniya ta addini kamar yadda duk annabi uba ne ga al'ummarsa amma wal ubuwa al manfiya ita ko wato kasancewar uba wanda aka kore a cikin wannan aya tsiniya ta haihuwa ake rufi ko ta tsatso wa bi hada yartafi al iskal mar yace to da wannan dai al iskal wato matsala kenan zai ko rikitarwa an gane ko za ta dauka za a iya daukake ta ko zai daukaka ma'ana abin ya yayi fi qawlihi a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa azwajuhu ummahatuhum iyayensa mata ne ga mu'min wa azwajuhu matansa ummahatuhum iyaye ne ga mu'minai ma a qawlihi tare da fadar Allah wa idza sa'altumuhunna mata'an idan za ku tambaye matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani abu fas'aluhunna min wara'i hijab ku tambaye su ta bayan hijabi tunda an sa shamaki an ce sai an sanya hijabi tsankanin hijabi yana idan mutuwa katanga ko kuma hijabi yana idan mutuwa sutura hijabi dai duk abinda zai suturta mace wanda ba a ganinta kenan in misali ta katanga ce katanga ma hijabi ce domin ta sa suturce ba za a gane abin da ke ciki ba in ma wa dai ma sun sanya kayan su ne almuhimu dai min wara'i hijab ta yadda ba a ganin su idh yuqalu to wani zai iya cewa injimalan kaifa yalzamu linsana ya za a yi alajinta ma mutum ko ya zama to lazimi akan dan adam an yas'ala ummuhu ya tambayi mahaifiyar shi min wara'i hijabin ta bayan shamaki wal jawab malam yace amsa ma zakarnahu al'an abinda mun ka bada amsa wato mun ka ambata a yanzu nan fa hunna ummahatun fil hurmati su iyaye ne fil hurmati a wajen wato haramci wal ihtirami ko al hurma wajen kima da kimantawa da daraja wal ihtiram da mutuntawa wat tawqir da girmamawa wal ikram da kuma wato daukaka ganin darajar su la fil khalwati amma ba ana nufin wajen khalwa shine ke banta daga nan ka samu khalwa irin wanda ake yi na sufanci mutun zai kebanta kenan la fil khalwati bihinna ba a yadda ba a yi khalwa da su a kebanta wala fi hurmati banatihinna ko ko a ayyan su su haramta da inda haka nan ne da ayyan su ba za a samu mai aure su cikin al'umma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kuma ayya maza su yi aure imma sun kai lokacin da za su yi aure duk da yake ayya maza da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka inda za su yi aure ba wa nahwi zalika da abin da ya kama da haka kenan duk wani hukunci wanda zai zama to wala haramci ko halacci zai iya shiga a cikin wannan inda an dauke su a matsayin kamar iyaye wanda sun ka haifa kenan hukuncin su hukuncin su ne a cikin komai da shikenan ƴaƴan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a yi auren su ba su ma mazan inda sun girma ba za su iya auren waɗansu ba kenan sai dai su zauna haka nan malam yace to wal ilmu inda Allah ta'ala ilmi yana wajen Allah subhanahu wata'ala da haka shi wannan khalwa ma shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace namiji bai taba kibanta da mace ba face shedan ya zama to shine na uku din su dan haka yana da kyau kada a bar mace ta yi kibanta da wani dan namiji sannan kuma ballin ta rata yi balaguro ita kadai ta ji duk inda ta ga dama wannan an bude kofa ce ta banda wanda ake son a kawo a kasashen musulmai kuma yanzu gashi nan ana tallata irin waɗannan abubuwa Allah kai mu na tsari to ƴan uwa wannan shi ne abinda shi ma malam ya kawo karkashin wato wannan aya dalibin ilimi zai iya bincike game da wato mata kaga wannan yaro musulunci ya darajanta mata da su an kira su iyayen muminai sannan kuma mace za ku iske tana da daraja kwarai da gaske Allah ya kira ta libas mai suturta dan adam hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna mace za ta yadda sutura take kawata dan adam kuma haka ne mace take kawata mijinta mace in ba ta da miji matsala ne miji in bai da mata komai matsayinsa komai mallantarsa komai menene nashi sai ga waɗannan abubuwan ana shakka shi domin ba a san abin da yake faruwa karkashin kasa ba ko dai bai da lafiya ko kuma ba cikakken namiji bane ko ko akwai wata banda wanda ake aikatawa daga karkashin kasa albihimu dai akwai abubuwa daban-daban ya kamata daliban ilimi su yi bincike kansu irin yadda Qur'ani ya faɗi sifofin mata yadda sutura take kawata ka an kace hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna gashi na Allah ya faɗi kuma haƙoƙin mata a cikin Al-Qur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haƙoƙin mata a cikin hadisi daban-daban gashi an yi rubuce-rubuce amma kullun sai a zo a labiya a ce ana neman haƙƙin mata haƙƙin yara haƙƙin masu rauni wane ne kamar dai su turawan su ne za su zo su koya mana yadda zamu yi rayuwa mu ba mu san yadda zamu yi rayuwa ba bamu da addini ko ba mu da al'adodi na gari alhali ko addinin mu ne ake son a bata da al'adodin mu na gari don a kawo muna wato al'adodi na bogi wato abinda na hayaniya Allah kai mu na tsaki to wani kuma ya daga cikin ƴaƴan musulmi ya san ƙarya ne amma yana goyon bayan irin waɗannan abubuwa saboda dan abinda za a bashi na duniya daga wajen kafirai Allah kai mu na tsaki to ƴan uwa musulmi wannan shi ne abinda zamu iya cewa a ƙarshen wannan mas'ala sai mu dawo a mas'alar mu ta gaba mas'alar da zamu tashi akan ta mas'ala ce wato ta 873 a cikin littafin Asqalatul Qur'anil Majid domin shi ya kawo Aisha ya kawo ayar da take akan wato jerin ayoyi malam yace fa in kila idan anka ce kaifa quddiman nabiy sallallahu alaihi wasallam ya anka gabatar da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala nuhin akan sunan annabi nuh wa man ba'dahu da wanda yazo bayan shi fi qawlihi ta'ala inda Allah yace wa id akhadna minan nabiyyin mithaqahum ka ambata mu mutanen ka lokacin da mun ka rike alƙawarin annabawa wa minka da kai an gane ko wa min nuhin da kuma annabi nuhu wa ibrahim da annabi ibrahim wa musa da annabi musa wa isa ibn maryam da isa dan maryam dama ana kiran danganta shi zuwa ga mahaifinsa saboda bai da mahaifi ina fata an fahimce ni shi yasa kuma malamai suke cewa annabi isa da cewa ya bani isra'ila bai cewa ya kaumi saboda bai da mahaifi cikin bani isra'il wannan wani bayani ne dai wanda mutane suke cewa ina fata an fahimce ni yace to kulna za mu ci لان هذا العطف دومين wannan atfi min babi atf al khas ala al am domin an yi atfin khas ne wato ke bantacci ala al am akan a sai da am ya gabata wa ana wanda ya hade kowa da kowa ko komi da komi sannan sai aka kawo khas to irin wannan babu matsala domin ana iya kawo ke bantacci sannan a kawo wanda ya hade wani lokacin kuma ana iya kawo wanda ya hade sannan a ce zuwa ga wanda ake bantacci ina fata ana fahimta ta misali kage Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ruk'u ya ku inda kuka yi imani ku yi ruku'i wasjudu ku yi sujada wa'budu rabbakum ku bauta ma ubangijinku to ai da sujada da ruku'i duk suna cikin bauta ma ubangiji kage an kawo khas ne sannan an kawo am to nan kuma sai an ka kawo am sannan an ka kawo khas minan nabiyina kage annaba an ka kawo gaba daya sannan sai an ka tayi wa min kaumin nuh dukkan wadanda kuma suna cikin annabawa tunda dukkan manzo annabi ne amma ba dukkan annabi yake manzo ba to shi na malam yace kulna za mu ce li anna hadha al-atf domin wannan atfi da an kai aka hada min babi atf al-khas ala al-am an dauko khas ne an yi atfin shi akan a alladhi huwa juz'un minhu wanda kuma shi sashi ne daga cikin shi li bayani at-tafdili don ayi bayanin falala wat takhsisi da kuma kebancewa bi zikri mashahiril anbiya a hudi mafi shahara daga cikin annabawa wa zararihim da zurriyarsu ko ƴaƴansu falamma kana annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance afdal haula'i almufaddalina shine mafi falala daga cikin wadanda Allah ya fifita an gane ko tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd qaddima alaihim sai an ka gabatar da shi akan su wa fil misaqi to yanzu kuma gaba abin da ya shafi al misaq da an ka ce an rike alqawli malan yace al ma'khuth wanda an ka ce Allah ya rika da annabawa qaulani akwai magana guda biyu ahaduhuma magana ta farko annahu ta'ala akhadha minhum al misaq Allah ya rike alqawli gare su yauma akhadha al misaq ranar da ya rike alqawli bi an yusaddiqa ba'dhum ba'dha sashin su ya gaskata sashi annabawa kowanne annabi an ce gaskata sashi wadansu malamai suna ganin kowanne annabi wato misali ya tunatar da al'ummar sa cewa in manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yazo su gaskata shi tun daga farko har zuwa karshe wadansu suna ganin a'a kowanne annabi yayi wasiya cewa in wani annabi ya bayyana bayan shi to abin shi sai zaman to shi ko annabi Isa wanda zai zo bayan shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai wasiki da shi kina akwai magana guda biyu wasu suna ganin duk annabawa sun faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasu suna ganin a'a ko ne annabi ya faɗi wanda zai zo bayan sa sannan kuma shi annabi Isa sai ya bushara da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine alƙawarin da ake zance suratu ali imran ta yi bayanin wannan wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikma akwai kira lama atainakum min kitabin wa hikma ko lima ataynakum akwai qira'a shima lima ataynakum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu qala a aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin to magana biyu ce idan mutum kuma cin tafan tafsiri da dama zai ganin wannan bayani wa thani nabiyyu akhadha minhum al-mithaq Allah ya rike alqawli ga annabawa an yuwahhidu Allah ta'ala su kadaita Allah wa yad'u ila tauhidihi su kira zuwa ga tauhidin Allah wa yusaddiqu ba'dhum ba'dha sashin su ya gaskata sashi wannan shi ma dai kari ne akan wancan kinan an hadi zancan tauhidi da kuma kira zuwa ga tauhidi ina fata an fahimce ni sannan kuma wannan alqawlin ma shin an yi shi ne ta fuskar wahayi ko kuma ko wani annabi tun shina cikin alamul zarr tunda kowa ya dauki alƙawali na tauhidi a cikin alamul zarr kamar yadda nasoshi suke nunawa Allah ya fitar da mutane daga cikin tsatson annabi Adam sannan kuma ya ce musu alastu bi rabbikum qalu bala kamar yadda da yawa daga cikin malamai suka tafi da athar wanda su suka ce a'a wannan alƙawalin kawai shine Allah ya kafa dalilai a nan duniya idan mutum ya zo zai ga akwai dalilan cewa akwai Allah wanda su malamai suka ce a'a ba matsala can cikin tsatson annabi Adam akwai an yi wannan alƙawali ko da baka tunawa da shi alamul zarr kenan tunda da soshi sun bayyana shi kuma da nan duniya kuma Allah ya kafa maka dalilai ka koma cikin tafsirai karkashin wannan aya ta wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyyatahum ko zurriyyatihim aw taqra'a wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati ko an yaqulu yawm alqiyamati aw taqra'a inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu inna ma ashraka aba'una min qabl ko aw taqra'a aw yaqulu inna ma ashraka aba'una min qabl wa kunna zurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilu to wannan shi dai ne abin da an ka zance kan al-bisaq da abin da ya kama da haka kinan nan malam abin da yake son ya ce tunda an faɗi akhadna minan nabiyina an faɗi annabawa gaba ɗai to yanzu ai shikenan ba laifi kenan duk wanda ya zo domin an riga an faɗi am don an kawo khas an gabatar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ko juz'i na cikin annabiyina kenan ba laifi a gabatar da shi dama an riga an faɗi wato annabawa gaba ɗaya sannan kuma daga cikin abin da za mu iya karawa karkashin wannan mas'ala shine cewa alwawu la tufidu tartib ita wawu in an kawo ta baka nuna tartibi dan an ce wa minka wa min nuhin duk da yake annabi nuhu shine farko ka ya mana ya riga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zuwa da lokaci mai tsawo ina fata an fahimce ni an gane ko to amma kuma ba an hankalta mu wannan ba alwawu la tufidu tartib domin an ce Allah ya ce a cikin suratul furqan walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama wadanda suke kwana suna yin sujada ga ubangijin su wa qiyaman kuma suna tsayuwa alhali lokacin da ake yin sallah sai an tsayu sannan kuma ayi sujada amma sai ce sujadan wa qiyama bai ce qiyaman wa sujada ba ina fata an fahimci don haka alwawu la tufidu tartib dan ya ce wa minka wa min nuhin ba wai yana nuna cewa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabaci annabi Nuhu wanda suke cewa Allah ya halicci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shekara 1000 yana ibada a gabas ya shekara 1000 yana ibada a yamma ya shekara 1000 yana ibada a kudu ya shekara 1000 yana ibada a arewa sannan da Allah ya halicci sauran annabawa koko Allah ya halicci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga haske da sauran su wadannan abubuwa ne duk asar ne wadanda ba su inganta ba duk da yake wadannan suna sa tsammani sun inganta shi yasa su kafa hujjar ce aiwa minka Allah ce kidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga annabi Nuhu wannan bayani ne wanda suna nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kidan ma wani lokaci ya ma riga ya annabi Adam daga baya ne aka sanya shi cikin tsatson shi ko zo cikin tsatson shi duka irin wadannan abubuwa ne wadanda ana fada su amma babu wadansu dalilai wadanda sun ka tantance irin wannan maganganun wallahu ta'ala a'lam. To idan muka duba kuma mas'alar da zamu tashi akan ta gaba mas'ala ce ta 874 malam yace fa in qila idan anka ce fa kaifa qaddima nuhun alaihi salam ya anka gabatar da annabi Nuh aminci Allah ya tabbata a gare shi fi nadhiri hadhihi al-aya a cikin tamkar irin wannan aya wa hiya qawluhu ta'ala ita ce fadar Allah subhanahu wa ta'ala shara'a lakum min ad-din Allah ya shar'anta muku daga addini kenan aqida nan ma wasabihi nuhan abinda anka ma annabi Nuh wasici da shi wallazi auhayna ilaik da wanda mun kai maka wahayi suratul shura ayata 13. To na an gabatar da annabi Nuh sannan ka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul shura to kiran wannan usulubin ya saba to me yasa usulubin ya saba shi ne tambaya malam yace kulna zamu ce li anna tilkal ayata domin waccan aya an gane ko ta suratul shura kenan siqat an kawo ta ma'ana an bijiro da ita daga saqa ya suku ne siqat an kawo ta kina aslin wannan ya'un wawun ne ba a cewa suqat yayi nauyi sai an ka maida wawun ta koma ya'un saboda ta abin nan kasara ta gabace ta siqat an kawo wannan aya li wasfi dinil islam dan saboda a sifanta addinin musulunci bil asalati a nuna addini ne tuncan shine aqida ta gaskiya ta asali addinin dukkan annabawa wal istiqamati kuma shine addini ne daidaita ka annahu qala kamar dai Allah ya ce shara'a lakumud dina Allah ya shar'anta muku addini al-asila wanda anna asali alladhi bu'itha alayhi nuhun alayhi salam wanda anka turo annabi Nuhu da shi fil ahdi al-qadim a can tun farkon wato zamani ko lokaci wa bu'itha alayhi muhammadun sallallahu alayhi wa sallam kuma an turo annabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi alayhi afdalus salati wa atammut taslim fil ahd al hadith shine aka turo shi da shi a wannan sabon zamani ma'ana a zamanin sa wa bu'itha alayhi kuma akan shi ne anka turo man tawassatahuma min al anbiya'i wanda yazo tsakankanin su na annabawa al mashahir wadanda sun ka shahar fa kana taqdimu nuh alayhi salam gabatar da annabi nuh alayhi salam ashadda munasabatan shi yafi zama daidai da dacewa bil maqsudi ga manufa min sauqil aya na kawo wannan aya tunda ana rancin farkon tauhidi na ma'ana sai anka fara da annabi Nuhu duk da yake ana iya fara da annabi Adam dai ba a kawo shi ba malamai suna cewa saboda shi annabi Nuhu shine wanda shirka ta fara bayyana a zamanin sa aka yi fito shi sama annabi Adam ba a cika kawo kissarsa ba saboda shi mutane sun kasance akan tauhidi kenan shi awwal Nuhu bayan shirka ta bayyana shi yasa malamai suke cewa cikin hadisi da an ce ma annabi Nuhu anta awwalur rusul kai ne farkon manzanni wadanda sun ka ce kina annabi Adam shi ya tabbata annabi ne hadisi ya zo na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabiyyun mukallam ya ce annabi ne wanda Allah yana masa magana to amma shin shi manzo ne ko ba manzo ba wadanda sun ka ce annabi Nuhu annabi Adam alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wa atammut taslim ba manzo bane annabi ne kawai sun kafa hujja da wannan hadisi nabiyyun mukallam kuma an ce Nuhu awwalur rusul kai ne farkon manzanni wadanda suma da suka ce a'a shi annabi Adam nabiyyun na kuma rasulullah nabiyyun ya tabbata a hadisi rasulun kuma saboda ba wata shari'a da ya aiki da ita wani annabi kenan kuma wadanda su koda Hawwa'u dai tayi aiki da abinda Allah ya yi ma annabi Adam wahayi da shi ya zama to rasul kenan yana tashi shari'a tun da an yi aiki da wata shari'a ne kafin annabi Nuhu ya zo ina fata ana fahimta ta sai zaman to nan da anka ce ma annabi Nuhu awwalur rusul kenan awwalur rusuli ba'da zuhuri shirki bayan shirka ta bayyana shi yasa inda anka ce wato fasbir kama sabar ulul azmi min ar-rusul anka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi hakuri kamar yadda ma'abuta dauraran niyya daga cikin annabawa suka yi hakuri a cikin suratul ahqaf wasu suka ce to ai annabi Adam bai shiga daga ciki saboda shi ba ma rasulun bane wadanda suka ce a'a shi da tunda ulul azmi min ar-rusul anka ce to shi ba rasul bane kenan bai ma shiga cikin kwata-kwata cikin lafazin wadanda suka ce a'a shi rasulun ne an gane ko amma kuma shi saboda annabi Nuh awwalur rusuli ba'da zuhuri shirki lakin annabi Adam rasul ne amma bai shiga daga cikin ulul azmi min ar-rusul dan Allah yace wa laqad ahidna ila adama min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma kaga bai shiga cikin ulul azmi min ar-rusul wannan bayani ne wanda malamai suna yawan wato kawo shi ya kamata dalibi ilimi ya hankalta ya san dalilin da yasa wato akai sabani kinan sai zaman to an fara da annabi nuh sannan aka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kinan na farko ya zo da tauhidi bayan zuhurun shirki in mun ci annabi nuhu awwalur rusul ba'da zuhurish shirk na karshen annabawa manzanni shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zo da tauhidi kinan tauhidi shine aqidar dukkan annabawa da waɗanda kuma suka zo tsakankare su bayan an kawo na farko da karshe sai aka kawo waɗanda suka zo wato tsakankare su shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan walladhi awhayna ilayk wa ma wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa domin da ibrahima da musa da isa suna tsakanin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam da annabi nuhu annabi nuhu sannan waɗannan sannan kuma manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shi ne abinda malai yake son ya kawo a karkashin wannan aya mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 875 malai yace fa in qila idan aka ce ma fa'idatu i'adati akhdhil mithaq menene fa'ida ta maimaita riqon alqawli fi qawlihi ta'ala wajan fatar allah subhanahu wa ta'ala wa akhadna minhum mithaqan ghaliza murriqa alqawli mai karfi daga annabawa domin kuma can farkon ayi yace murriqa alqawli da su to kuma sai sace maimaitawa wa id akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minkum min nuh wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam sai ce wa akhadna minhum mithaqan ghaliza yace qulna zamu ce fa'idatu fa'idar wannan maimaita riqon alqawli at-ta'kidu karfafawa ووصف الميثاق المذكور كما اسفنت وانا القول ده انك انبتا فرقو اولا كنا وانا انك انبتا فرقو بالجلالة ده دوكك والعظم ده جرما انقاليكو استعادة من وصف الاجرام به كما الاجرام به كنا استعادة دمع سنكارية من وصف الاجرام به من وصف الاجرام من وصف الاجرام به كنا isti'adatan don ayi kariya min wasfil ijram bihi an gane ko ga siffanta al ijram wato laifi bihi dashi domin in alqawli ya zamanto nan al ijram sun rubuta shi ko al ijram galibi ana nufin jiki na abubuwa zatin abubuwa ko al ijram wani kusa nufin manyan taurari da suke sama al ijram samawiyya amma ana nufin al ijram ne ya kamata ai mata kasra game da abin da na fahimta wallahu a'lam kinan anun asiffanta wanda ya saba mishi a siffanta shi wato da wato laifi babba waqila malam yace wadansu malamai suka ce innal murada bil misa abinda ake nufi da alqawli alghalir wanda yake mai karfi wanda an karfafa shi kwarai al yamin billahi ta'ala shine rantsuwa da Allah alal wafa'i akan cikawa bima hamalu ga abinda sun ka dauka fala i'adata babu kinan maimaici li ikhtilafil mithaqaini saboda sabanin alqawlin kinan nan misaq na farko alqawli na farko wa id akhadna minan nabiyina misaqahum arriqa alqawli da su ina fata an fahimci ni cewa za su gaskata juna za su yi tauhidi sannan kuma wa akhadna minhum misaqan ghaliza kuma su kai rantsuwa akan wannan kinan sai zamanto nan almisaq na biyu ana nufin rantsuwa ba wancan alqawli na tauhidi ba sai zamanto an samu sabani wannan ka'ida ce kuma wadda tana da muhimmanci kwarai da gaske cikin usulul fiqh da balagha da ilmi na larabci at-ta'sis wa at-ta'kid kagaran wasu sun ce ta'kidi na kinan sai zamanto ma'anar su daya ta'sisi na kamar assasa ne an gina wata sabuwar ma'ana kinan na farkon ya saba ma na biyu kamar yadda ita ma wannan aya da ta yi zancen shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wanda kuma an kawo idza akhadna min an-nabiyina mithaqahum minkum min nuh wato balagatu at-taqdim wa at-ta'khir ko hikmatu at-taqdim wa at-ta'khir ko hikamul aqfi bil waw wal fa'i wa thumma da sauran su kaga nan can an gabatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul ahzab kuma ce nan an gabatar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin suratul ahzab can kuma cikin suratu ash-shura an gabatar da annabi nuh menene balagar da ke ciki wace hikima ce to kaga in ka dauki wawun da sun kafa cikin alqur'ani da an kai aqafi kace sai ka fitar da hikimar da ke ciki ko fa'un ka fitar da hikimar da ke ciki ko thumma ka fitar da hikimar da ke ciki kaga ma'ana fa'idodi ne da mas'alodi ne masu yawa waɗanda suna da yawa kwarai da gaske to dan haka dai balagatut taqdim wat ta'khir ko kuma balagatut ta'sis wat ta'kid abubuwa ne masu muhimmanci kwarai da gaske dalibin ilimi zai iya bincike kansu to mas'ala ta gaba ɗan uwa musulmi sai mas'ala ta 876 malam yace fa in qila idan anka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace wasfa wasafa halal mu'minina allati imtanna alaihim fiha lokacin da Allah ya sifanta halin mu'minai wanda ya musu ni'ima imtanna alaihim wanda ya nuna ni'imar sa fiha gare su wato alaihim akan su fiha a cikin wannan halin domin alhalu da larabci yuzakkar wa yu'annas ana cewa hadha alhal ana cewa hadhihi alhal dalibi ilmi sai ya hatta ana cewa hadha altariq ana cewa hadhihi altariq yuzakkar wa yu'annas ana cewa hadha as-sabil kuma ana cewa hadhihi as-sabil yuzakkar wa yu'annas dalibi ilmi sai ya hatta dan dalibai ilmi lokacin sai su ji abin da gusani ba ana cewa hadha at-taghut ana cewa hadhihi at-taghut yuzakkar wa yu'annas dalibai ilmi sai ayi hattara da irin wadanda abubuwa saboda in ba a san su ba wani lokacin dan mailalan ya ce imtanna alaihim fiha wani sai ce a ya kamata a ce imtanna alaihim fihi bai san cewa ba yuzakkar wa yu'annas halin da Allah subhanahu wataala ya musu ni'ima kuma sai Allah ya sifanta ce wa balagatil qulubul hanajir zukata sun ka kawo al-hanajir al-hanjara wato kaman nan ana nufin sun kawo ga makogaro to kaga zuciya a ce ta taso ta kawo ga makogaro kuma halin da aka cewa an yi maka ni'ima don ya ce ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum id ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam taruha wa kana Allahu bima ta'maluna basira id ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa id zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa to alhali ko cikin wannan wuri a ce an yi ni'ima kuma gashi tsoro ya kama zuciya tana bugawa har ta kawo kusan ga makoshi misali kamar yadda zahirin nasu yace malam yace walau balagatil qulubul hanajir da zukata sun kawo ga makoshi da matu da sun mutu nan kinan a siffanta kai karshen tsoro ne yadda zukatan suke bugawa kamar dai sun kawo ne ga makogaro walan yabqa lil imtinani wajhun kuma irin wannan ai babu wani ko zance an yi ni'ima tun da mutun ya kawo ga mutuwa malin yace kulna zamu ce qala ibnu qutaiba yace ma'anahu abinda ake nufi kadatil qulub zukata sun yi kusa tablughul hanajira su kawo ga makogaro min alkhawfi saboda tsoro bugawa da suke yi pap bugun uku inji malam bahaushe zuciya tana bugawa bugun uku ko bugun tara fa huwa masalun misali ne fi ittirabil qulub a cikin girgizar zukata wa wajibiha da kuma bugawarta alwajib bugawa abu asalin wajibi kamar abu ya bugu wato ya sauka akan abu sai ka ji dim to wajib bugawa zuciya waraddahu ibn al-ambari shi ko ibn al-ambari ya mayar da wannan magana bai yadda da ita ba fa qala yace al-arabu su larabawa kenan a cikin yaren su la tadmanu kana ba sa koyi nan tadmanu ba wancan at-tadmin ba na tsakanin fi'ili da kuma an-niyabatu bil huruf nan tadmanu ya nufin baya ba kuma na lamuni ba nan yana nufin ba ta koyi wannan kalma ba ta kawo ta ba ta kulle ta ma'ana tana nufin ta a cikin ma'ana yace la tadmanu kada kenan fi'ili na kada ba sa abin nan kuma kada nan ana nufin kada na yayi kusa akwai kada ya kadu yayi kusa akwai kada ya kidu yayi makinci to nan kada ya kadu in ake zance wanda ake nufin abu yayi kusa fa zabahu ha wa ma kadu yaf'alun malai yace to shi ibn al-ambari laraba bai yiwa a ce sun boye kada kuma suna nufin ta cikin magana wala tu'rafu ma'anahu kuma a ce ba za a wala tu'rafu ma'anahu malam tuntaq bihi kuma ba a fahimtar ma'anar kada matukar ba a yi furuci da shi ba wanda ya ce a ma'anar shi ga ta nan ana iya fahimta akwai ta وقال الفراء شيكو امام الفراء يتي معناه ابنده اكي نهي انهم جبنوا دغا الجبنني سن رغونتي وجزعوا سن جي صورو سن يراكي الجزع كنن والجبان شيكو متمن دي جي صورو كنن الجبان كمان رغون متن دديك سو با رغاين بني ان سن جي صورو كنن ينا ماغانا دي اكان حالين متمن دي كي رغو اذا اشتد خوفه اذا صورون شي يتسننتا انتفخت رئته اتي هو ناشي ina fata an fice ni huhu nashi an gane ko idan sadda khafu idan tsoron shi ya tsananta in tafakhat ri'atuhu huhun shi sai yami sai ya wato ya cika da iska ya kaba kenan fa rafa'at qalbuhu ila hanjaratihi sai wannan huhun ya daukakar da zuciyar hatta zamanto ta kawo zuwa ga wato kusan hanjara kin shi kenan kusan makoshin shi wahiya khawf wahiya jawful hulqumi shi abinda ake nufi da hanjara jawful hulqumi wato tsakiyar makogaro kenan nan wato tsakiyar inda makogaro yake jawfu asalin shine ciki kuma aljawfu cikin ilmul qira'at ko kuma malamat tafsiri ana nufin inda iska yake kai kawo daga baki har zuwa cikin ciki shine aljawfu to na aljawfu na ana nufin cikin abu ma'ana wannan wurin da jawful hulqum makoshi gaba ɗaya makogaro na daga tsakiyar shi to sai zamanto idan abin ya busa sai ya dago zuciyar ta kawo kamar kusan nan saboda tsananin tsoro wa aqsahu kenan kuma karshen makogaro nan ne ake so ana nufin kenan zuciyar za ta taso har ta kawo aqsa makura shine aqsa wurin abin da yake yana da nisa kenan ko ya kai makura shi yasa Allah ce subhanalladhi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiu albasir malin yace to waka zalika kuma haka ne idan shaddal ghadbu idan kuma hushi ya tsananta ga mutum zuciya tayi zaka ga hukun ya tashi yayi sama awil gham ko in bakin ciki ya mutum yawa domin akwai hushi akwai bakin ciki in ya mutum yawa hankalin shi zai tashi zuciya tana bugawa kwarai sai hukun ya cika da iska ya dago da zuciyarsa wa hadha al ma'na marwiyun an ibn abbas wannan ma'ana kuma an ruwaito shi daga ibn abbas radiyallahu anhuma Allah ya kare yadda a gare shi da babansa wa min huna ta wannan ne qila lil jabani an kace ma wato aljaban raggu an gane ko intafakha minkharuhu minkhar asalin wato minkhar shine kamar bakin tsuntsu galibi ana amfani da wannan kalma bakin tsuntsu an gane ko to an ce minkhar wato kamar bakin sa to an ce intafakha wato bakin shi ya cika da iska kiran ma'ana ya tana yiwa ana rufin kamar ya ji tsoro kenan ya gudu saboda wanda ya ji tsoro in ya ruga da gudu an gane ko ko mu ce ya baza da gudu zaka iske yana tahiya ne bakin shi na cika da iska shi na huci ko yana dogon lumfashi kamar wanda sun kasan abce cewa wato lumfashi kenan to kenan dai wannan shi ne abin da ake kira wato kenan tsoron su ya riga ya kai tsoro wanda zuciyarsa tana yawan bugawa shine abin da ake son a ci gashi nan dai ibn qutayba malami ne wanda yake na da littafai ma musamman cikin ta'wil mukhtalif alhadith yana da littafi ta'wil mukhtalif alhadith yadda za a hada hadisai irin yadda shi ma imamu tahawi yana da littafi ta'wil mushkil alathar wanda kuma an yi tahqiqin wannan littafin mutun zai neman tabawa wanda an kai tahqiqi musamman shi wannan ta'wil mukhtalif alhadith tahqiq muzaffar as-sinnari wanda zaka iske yayi bayani mai kyau sannan kuma shi kan shi Imam al-Farra yana da littafai masu muhimmanci musamman ma'ani al-Qur'a ma'ani al-Qur'an da Imam al-Farra shi ma yana da kyau da ke ba shi kadai rubuta ma'ani al-Qur'an ba akwai Imam az-Zajjaj shi ma Imam an-Nahas shi ma shine da ma'ani al-Qur'an al-muhimu da littafai ne ba su amfani dalibin ilimi zai iya neman su ga dai maganganu na malamai da anka kawo daban-daban duk inda ta kai ta kawo dai ana son a nuna karshe wato tsoron su ya kai tsananin tsoro to amma kuma ina da zancen ni'imar take a'a inan malam kamar bai kawo amsa ba cikakka game da zancen ni'imar lokacin da kake cikin tsoro sai Allah ka ma aminci ka fi sanin kima tsoron lokacin da kake jin yunwa idan an baka abinci ka fi sanin kima abincin lokacin da kake jin kishirwa idan aka baka ruwa ko kishi inji waɗansu idan aka baka ruwa ka sha ka fi sanin kima ruwa shi yasa idan aka rasa abu ko abu ya kusan kubcewa aka same shi an fi sanin kimarsa shi yasa galibin wanda yake tare da ni'ima ta misali wani babban masani yana kana tare da wani babban ma'ilimci ko babban mai kuɗi ko mai mulki mai adalci ko mai kuɗi mai taimakon jama'a ba za a san kima su ba ko mutumin da yake yin wani aiki na taimakon al'umma ba za a san kima su ba sai waɗannan mutanen sun tafi sun mutu babu su ko kuma sun yi nisa wannan abin ya yanke sai a gane cewa tabbas wannan malamin yana da amfani cikin al'umma ko wannan mai kuɗin yana da amfani cikin al'umma ko wannan mai mulkin mai adalci yana da amfani cikin al'umma wanda da shi ne galibi rashin gane irin wannan shi yasa kasashen turawa suke kokarin hallaka kasashen musulmai da na Afrika saboda kullun suna zuwa su bata shugaban da yake son ya kawo canji da alkhairi a cikin al'umma sai an kashe ko an sauke shi daga mulki sai a gane duk malamin da yake son al'umma ta gane gaskiya ta ci gaba sai ai kokari a bata shi a sai da ai a kashe shi ko a daure shi sai an kai wannan banna sannan daga baya bayan ya mutu ko an daure shi a gane banna ce aka yi ko mai kudin da ke taimaka ma addini ai kokari a bata shi ko a daure shi ko a karya tattalin arzikin sa ko kuma a hana shi amfani da dukiyar sa sai an karya shi sannan kuma al'umma ta gane cewa ita ce aka yi mazago kun kasa akai musu mummunan al'amari to dan haka dai wannan shi ne wato abinda zamu iya cewa insha Allah ta'ala nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa wato ya zaman to lalle wato Allah shi bamu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ya yarda subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh